fast jeden Tag ich rein. Ich fahr zum Reben mit einer Nähte. Ei, was hätte ich rein? Ei, von Chaslavich, kein Lubavich. Da-da-da-da-da-da-da. Ei, von Chaslavich, kein Lubavich. Oi, was hätte ich rein? And now, coming from Chaslavich and Lubavich, oh, we have a song from Dnepropetrovsk. I think I got that right. The city of the Rebbe's father, the Yitzchak Hakofening. Take it away!
Da 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 da